ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتشن أصبر قوما قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو دايا دري هدورة لاتن دبقوي دي دي دا شا أكو قوتا أغوز شكرا ملادية تدبو بيرو قوما شاشدا wannan shine kaset na 87 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khair al-Ibad wallafan al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zur'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da yadda yake gudanar da dukkanin al'amuran rayuwarsa da addini. Babu shakka malamai suna jinjina ga Ibn Qayyim saboda wannan bujumin aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana tafiya ne ba yana zaune gida ba, ya tafi kasar Makka don yin aikin hajji, ba shi tare da kayan aikin shi na rubutu da bincike da makamantansu. Allah ya saka mishi alkhairi. Muna tattaunawa game da ainihin babuka ko wato gabobin da malam ya ware don bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da mu'amalantar gawa tun daga mutuwarta har zuwa a shirya ta a yi mata sallah da yadda ake rufe ta da abubuwan da suke biyo bayan wannan gwargwadon tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Kafin mu ci gaba, akwai tambayi da aka yi mana a karatun da ya faru a baya, shine dangane da wani hadisi da muka karanta, shine hadisin ainihin riwaya al-Imam Tirmidhi wanda aka bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya sumbanci Uthmanu dan Maz'ud lokacin da ya rasu. Wannan hadisi muka tabbatar da cewa ya inganta, amma tsakani da Allah bincike na ilimi ya tabbatar da wannan hadisin bai inganta ba. Malam Albani Muhammad Nasiruddin na daga cikin waɗanda suka inganta hadisin a baya, amma ya dawo daga kan wannan ingantawar ya bi maganar wasu malamai da suka ragaye shi a karanta hadisi a cikin lamba hadisi ta 6000 da lamba 10 a cikin ba'ifa. Mal Albani yayi waɗannan maganganu akan cewa ya dawo daga inganta hadisi. Hakanan kuma a cikin sabon bugu na ahkamul janaizi wa bid'uha, wannan raunatawa ta biyo bayan kasancewa Asimu dan Ubaidillahi dan Asimu dan Umar ibn al-Khattab wanda ke kan isnadin hadisin mutum ne mai rauni. Guda tsammanin da ake akwai wata riwaya da al-Imam al-Haythami a cikin majma'uz zawaid yayi ishara akan cewa tana kara wa wannan riwayar karfi. Daga baya kuma sai aka tare isnadin ba zai kara ma riwayar karfi ba, wallahu ta'ala a'lam. Dan uwa malam shi tushe mu wannan tambihi, Allah ya saka mashi alkhairi, kuma na duba tabbas haka wannan karatu yake. A takeice, hukuncin da bai canza ba cewa ya halasta mutum ya sumbanci mamaci, domin ga sayyidina Abubakar yayi kuma sahabbai duk ba su mishi inkari ba, da haka ya halatta. Abinda za a yi wato taka tsantsan wajen tabbatar da shi shine cewa hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, dan hadisin yana da matsala a isnadin shi, wallahu ta'ala a'lam. Za mu tashi inda malam yace fasdu ga wata gaba, wa idha wa kana idha quddima ilayhi mayyitun yusalli alayhi sa'ala, idan aka zo aka gabatar da mamaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kafin ya mishi sallah yakan tambaya yace hal alaihi dainun, shin ana bin shi bashi amla ko ku babu bashi akan shi. Fa in lam yakun alaihi dainun, idan ya zama babu wani bashi akan shi sallah alaihi, sai ya masa sallah. Wa in kana alaihi dainun, idan ku akwai bashi akan shi lam yusalli alaihi, a farkon al'amari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin sallah ga mutumin da ake bi bashi, wa azina li ashabihi an yusallu alayhi, sai ce wa da sahabbai ku mishi sallah, fa inna salatahu shafa'atu, domin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mamaci ceto ne yake nema mishi a wurin Allah, wa shafa'atuhu mujiba, cetan da manzon Allah yake nema ku a wurin Allah subhanahu wata'ala to abu ne da yake tabbas zai samu. Wal abdu murtahanun bidaini, shi ko bawa yana daure ne da bashin da ake bin shi, wala yadkhulul jannata hatta yuqda anhu, ba zai shiga aljanna ba har sai an biya wannan bashi. To kare zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ceto game da mutumin da a ka'ida Allah ba zai shigar da shi aljanna ba, kaga wannan yanayin ya rage manzon Allah fadin karamar ceton shi, ko kuma Allah ya karbi ceton sai zama kuma mutumin bayan an karbi ceton shi an ba manzon Allah kuma yana da wani mani'i da zai hana ceton ya zartu, zaka sai manzon Allah zai shigar da kanshi cikin irin wannan sarkakiya. Ina fata mun gane wannan. Wasu malaman kuma suka ce saboda duk wanda manzo Allah ya mishi sallah kai tsaye Allah zai yafe mishi, to Allah zai yafe mishi kenan hadda hakokin wasu wanda suke kashe na wasu suka, to waɗannan suka sanya dalilai ire-iren waɗannan suka sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon al'amari sai zama baya yi ma mutumin da ake bi bashi sallar gawa. Falamma fatahallahu alaihi kana yusalli ala al-madin, yayin da ainihin wato Allah ubangiji ya mishi budi, Allah ya kawo mishi fatu, aka samu dukiya ta ganima da haraji da sauran al'amuran da suka kawo wadata a cikin al'amarin addinin musulunci a wancan zamani na farko, a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yin sallah ga mutumin da ake bi bashi shine al-madin, wato wanda yake indebted, wanda ake bi bashi, wa yatahammalu dainahu, sai bashin ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya diba sai ya biya, wa yada umalahu li warasati, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale dukiyar mutum ga masu gadan shi. Manzon Allah ne da kanshi ya bada sanarwa cewa duk wanda ya mutu ya zama ana bin shi bashi, to a zo gare ni na biya, fa ana awlal mu'minina awla bil mu'minina min anfusih, yace wanda kuma ya mutu ya bar ainihin wato yara marayu ya bar su da dukiya, to aje a raba musu dukiyar su. Wannan hadisi ne a cikin Bukhari da Muslim da littafin al-Imam at-Tirmidhi da wasu da tafan wadannan ba wadannan ba. Daga ƙarshe sai manzon Allah kenan ya canza siyasar sa dangane da mu'amalantar wadanda ake bi bashi. Fa idha akhadha fi ssalati alayhi kabbara wa hamida Allah wa asna alayhi, idan ya fara yin sallah idan yayi Allahu akbar sai ya karanta Fatiha, hamidallahu wa asna alayhi, sai ya karanta Fatiha ya wa Allah ya bude godiya. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin abin da yake fara yi a raka'a farko, yana karanta Fatiha cikakkiya. Yan Hanafiya sune suka ce kar a karanta Fatiha saboda ba sallah ce ga magariba, suka ce in ma har za a karanta kar a karanta ta a matsayin rukuni a cikin sallar, sai dai a matsayin addu'a, haka suka ce. Ina fata mun gane wannan. Yace bayan karanta Fatiha sai kuma yayi wasu abubuwa a cikin sallar, zamu zo mu ji su. Wa sallabna Abbasin ala jinazatin fa qara'a ba'da takbiratul ula bi Fatihatil kitabi jahara. Sayyidina Abdullahi dan Abbas wata rana yayi wata gawa sallah, da yayi sallah sai ya karanta a bayan kabbara ta farko ya karanta Fatiha jaharan, kowa na ji shi. Wa qala, sai yace li ta'lamu annaha sunna, nayi haka ne dan kusancewa sunna ce. Al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka fitar da wannan asari na ainihin Ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abi, cewa ya karanta Fatiha a sallar gawa kowa ya ji shi, kenan babu laifi limami yayi haka, musamman yana sallatar gawan ne a wuri ko a wani zamani da ya zama an manta wannan sunnar, zai iya haka dan ya tunasar da mutane. Bayan aini da sallar kuma babu laifi wannan talikin cewa kun ji na bayyana karatu a wannan sallah ko, to asali ya kamata ne a asarta, amma na bayyana ne dan ku ji me ake karantawa bayan an yi kabbara. Wa kadhalika qala Abu Umama ibn Sahl inna qira'atul fatihati fil ula sunna. Haka Abu Umamata dan gidan Sahal ibn Hunayfin kenan radiyallahu anhu yace shi ma lalle karatun Fatiha a cikin kabbara farko ta sallar janaiza sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani yaftar da asari akan haka a cikin littafin shi al-Musannaf da isnadi wanda yake ainihin wato ingantacce. Al-Imam al-Hakim shi ma ya kawo wannan riwaya a littafin shi al-Musaddarat kuma ya inganta shi. Haka Ibn Hajar a cikin Fathul Bari sai ya ci gaba da cewa wa yudkaru anin nabi sallallahu alaihi wasallama annahu amara an yuqra ala al-janazati bi fatihati al-kitab wa la yasihu isnadu. Yace amma samu wani zance da ake ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bada umarni a karanta Fatiha a cikin ainihin wato raka'a kabbarar farko ta ainihin jana'iza, amma isnadin wannan asari ko wannan riwaya bai tabbata ba, sai dai ya tabbata daga maganganun waɗannan sahabbai. Allah ya kara musu yarda da abinda kuma ba za a iya tunkuɗe shi ba dan babu wani sahabi da ya wannan inkarin wannan a cikin ainihin tawaga sahabbai. Qala shaykhuna Ibn Qayyim al-Jawziyya yace malaminmu yace, ma'ana Ibn Taymiyyah kenan, Allah ya gafarta musu gaba daya, yace la tajibu qira'atul fatihati fi salatil janaza bal hiya sunna. Yace ba wai an ce dole bane sai ka karanta Fatiha a sallar janaiza, a adai sunna ce. Wa zakara Abu Umamah ibn Sahal an jama'atin min as-sahaba as-salata ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati ala janaza. Yace dai amma an samu wasu daga cikin sahabbai ko kuma Abu Umama dan gidan Sahal daga wasu daga cikin sahabbai ya bada labarin ana yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana ba magana ce rajiha ba wanda Ibn Taymiyyah yake. Ina fata ƴan uwa su koma cikin littafin Ahkamul Janaizi wa Bid'aha ta Malam Muhammad Nasir bin Al-Albani dan su ga bayane dalla dalla game da siffar sallar gawa. Abu na farko da za ka yi bayan kai kabbara shine za a karanta ta'awizi cikakke da bismillah da kuma Fatiha da sura takaitacciya. Ba dole sai an yi gajera ba, amma babu laifi ayi doguwar sura, babu laifi ayi gajera. Duk da al-Imam an-Nawawi a cikin Majmu' Sharh Muhadhab da cikin sharhin Muslim shi ya karkata zuwa ga cewa a takaita karatun, amma abubuwan da ya kafa hujja da su ba maganganu da cikin dalila akan haka karara ba. Baya ga wannan sai kuma an karanta Fatiha da sura, sai a ƙara yin kabbara. A kabbara ta biyu shine za a yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati cikakke. A nan ma malamai suka ce ba a samu siffar salatin ba, amma za a yi kiyasin shi akan asalin salati waɗanda ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, kamar yadda aka sani a cikin salawatul ibrahimiyya, sai ka zabi ɗaya daga cikin su kai. A kabbara ta uku sai kuma a karanta addu'a ɗaya daga cikin addu'o'i ma'asurai waɗanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da addu'ar da ake yi wa gawa. Za mu ji wasu daga cikin su mallam zai kawo mana. A kabbara ta hudu sai kuma a ainihin wato yi addu'a ga gawa da kuma sauran musulmai, gabaki ɗayan musulmai da suke ainihin raye da wanda suke mutu da wanda suka mutu, da maza da mata da yara da manya, sai a ainihin yi musu addu'a gabaki ɗaya. Idan an yi kabbara ta wuce hudu, to a tabbiyar sai a maimaita addu'ar da aka yi magawar ita kadai a keɓance. In an ƙara yi sai ka maimaita addu'ar da aka yi wa gawa da sauran al'umma, da haka waɗannan biyun su za a yi ta maimaitawa har aka yi kan kabbara tara. Ba a ɗaga hannaye, ba a ɗaga hannaye a kabarbarin da za a yi na biyu da na uku da na huɗu har zuwa ƙarshe, ba a yi. A nan ma mazhabin Hanafiya su ne suke da fatawa mai ban mamaki. Kaga a Hanafiya a sallolin yau da kullum ba sa yadda a ɗaga hannu bayan kabbara harama, to ba a sake ɗaga hannu, don a gurin su ɗaga hannu to motsi ne, su kuma abun su motsi na bata sallah. Ina fata mun gane wannan. A gurin su motsin da zaka kai shine ruku'u, dagowa daga ruku'u. Amma daidai da kada yatsa da zaka in kana tahiya, abun Hanafiya sallah ta baci. Haka suka ce. To a cikin sallah gama gari inda aka samu nassi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana yukabbiru ma'a kulli khafdatin wa rafa'a. Yana kabbara tare da duk wani sunkuyawa ko dagowa. Yana kuma daga hannu wayar fa'u yadai yana daga hannu su suka ce sai ka ayi anan kuma da ba a samu dalili ba suka ce ayi kaga tabdidi kenan Ibn Hazm ya musa raddi qarara ya kwankwade su a cikin littafin ainihin wato al-muhalla nashi haka nan in ka karanta littafin nan Fathu Salah shi ma Malam Albani ya tattauna akan magana littafin Majmu' Sharh al-Muhadhab na Imam an-Nawawi a takeice ba a daga hannaye haka Hanafiya suka sake cewa a dinga daga hannaye a wajen kabar barin da ake yi na sallar Idi bayan kabara harama alhalin nan ma babu dalili a kai Allah ya gafarta musu a takeice jama'a idan aka zo haka ake yin sallar gawa yadda kaji din nan za a yi karatun Fatiha a raka'a farko da sura a raka'a ta biyu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amin baraka baku a kabbara ta biyu a kabbara ta uku sai kuma a karanta addu'a keɓantacciya ga mamaci a kabbara ta hudu addu'a ga mamaci da sauran musulmai idan an ƙara kabar barin sai ka ci gaba da maimaita waɗannan biyu na ƙarke in an tsaya iya haka yayi daidai haka wajen sallama ba a yin sallama da ƙarfi kamar da yake sallama gaba garin sallah ya tabbata a sunna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallama ne a hankali yusmi'u man qablahu man ba'dahu yakan jiyar da waɗanda suke bayan shi ba tare da ya daga murya ba haka ake yin ainihin wato ka sallama a sallar gawa sannan wajen tsayawa a gaban gawar ya tabbata a sunnata cewa idan namiji ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya daidai saitin kiyar gawar idan kuma mace ce yakan tsaya ya raba tsakiyar jikin yadda jikin yake kwanci haka to zai tsaya kamar daidai tsakiyar ta ya kwatanta daidai tsakiyar gawar sai ya tsaya wannan shine abu da ya tabbata a sunna ina fata ƴan uwa su koma su sake nazarin littafin nan ahkamul janaiz wa bid'aha wannan shine bugu na ƙarke da aka mishi a rayuwar Malam Albani wanda kuma shine bugu mafi inganci na maktabatul ma'arif lin nashr wat tawzi akwai bugu daban-daban akwai na maktabul islami akwai na kaza akwai na kaza akwai ƙara-ƙara da shi malamin ya dinga yi daga ƙarke aka zo aka mishi wannan bugun da aka mishi daga baya-bayan nan wanda aka buga a 1992 hijira da shekara 1415 ina fata mun fahimci wannan maktabatu al-ma'arif ta kasar Riyadh ta buga to wannan shine asalin bugu mu utamati sai dan uwa su kuma su dudduba cikakkun bayanai akai a ciki insha Allah na'am idan mutum ya rasa wasu kabarbari daga cikin sallar gawa abin da ya kamata shine ya rama a daina saurin dauke gawar har sai mutane sun gama sallamewa kuma in wasu suka zo ma ba su samu ba gaba daya abin da yafi shine a basu su ma su kare yau gawar sallah babu haddi akan yawan sallar da yau gawa dan addu'a ce ina fata mun gane idan an kiyar da sallar sai ga wasu rukunin mutane sun taho ba su samu sallah ba a ce to bismillah wani a cikin sai ya shiga ya ja musu ainihin limanci sai su sallah ba wani laifi bane wannan babu gaggawa a tsaya a yi sallah a natse kuma a yi magawan addu'a isasshe addu'a dan gawa tana buƙatan wannan addu'a kuma su ma masu yi za su samu falala idan su wallahu ta'ala ala malai ci gaba da cewa wa rawa Yahya ibn Sa'id al-Ansari an Sa'id al-Maqburi an Abi Huraira annahu sa'ala Ubada ibn Samit an salati ala janazati fa qala yace Yahya dan Sa'id al-Ansari ya ruwaito daga malam Sa'id na makabarta daga ainihin Abu Huraira Abu Huraira sahabi babban malami cikin sahabbai amma ya tambayi wani sahabi game da wannan karatun dan bai san shi ba annahu sa'ala Ubada ibn Samit ya tambayi Ubada dan Samit an salati ala janaza waya ake sallar gawa ne fa qala sai yace ana wallahi ukhbiruka na rantsi da Allah zan baka labari tabda'u fa tukabbiru zaka fara yin kabbara thumma tusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu sai kuma kace allahumma inna abdaka fulanan kana la yushriku bika وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تهرمنا أجره ولا تذلنا بعده wannan daga cikin addu'o'in da aka samu daga wannan sahabi a matsayin wato addu'a ce kenan za ta zama mauqufiya al-Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan riwaya a cikin littafin shi as-Sunan al-Kubra ina fata mun gane wannan a takeice abinda addu'a take cewa ya Allah wani din nan fa bawanka ne ka san cewa yana da imani baya shirka ya Allah idan ya kasance mutum ne mai kyautatawa Allah ka ƙara kyautayi a cikin ayyukansa wa in kana musi'at idan ya kasance mutum ne mai tasgaro mai barna wanda ya barna yayin sabo Allah ka tsare mu ya Allah ka gafarta mushi Allah karka hana mu samun ladan wannan addu'a da muke mushi ya Allah karka bar mu bace bayan shudewarsa faslu wa maqsudu salati ala aljanazati huwa addu'a lil mayyit manfar yi wa gawa sallah shine yi mata addu'a sallar gawa na nufin addu'a ne da neman magawa gafara na'am eh inna abdaka fulan babu lafika bace sunan in ka san sunan in baka sani ba kuma ka bar shi a haka walizalika hufida anan nabiy sallallahu alaihi wasallama wa nukila anhu ma lam yunqal min qira'atil fatihati was salati alaihi sallallahu alaihi wasallama yace saboda haka ne kaga an ciro labarin watin yin salat yin addu'ar aka ruwaito labarin addu'oyin amma ba a ruwaito labarin yin karatun Fatiha da salatin labarin addu'oyin ya fi shahara fiye da labarin karatun Fatiha da sura da fa hu fi da min du'ai daga cikin abinda aka kiyaye na addu'ar sa akwai Allahumma ghfir lahu warham wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi min adh-dhunubi wal khata' min al khataya kama yunqqa ath-thawb al abyad min ad-danasi wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa a'idhuhu min adhab al qabri wa min adhab an nari wannan lafazi ne da al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin ainihin as-sahih din sa da al-Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah dukkanin sun fitar da al-Imam Ahmad a takeice ma'anar shi shine Allahumma ghfir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu Allah kai masa rahama wa afi Allah ka bashi lafiya Allah ka tsiratar da shi wa afu anhu Allah ka rangwanta masa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukin sa wa wasi'i madkhalahu Allah ka fadada makwancin sa ko mashigar sa wa ghsilhu bil ma'i Allah ka wanke shi da ruwa was salji da garin kankara wal baradi da manyan dutsen kankara wa naqqihi min al khataya Allah ka kankare shi daga barin zinubai kama yunqqa thawbul abyad min ad danas kamar yadda ake wanke tufafari daga datti wa abdilhu daran khayran min dari Allah ka canza ma mamacin nan gida da yafi gidan shi na nan duniya alkhairi wa ahlan khayran min ahli Allah ka canza mishi mutanen gidan da suka fi mutanen gidan shi alkhairi wa zawjan khayran min zawji Allah ka canza mishi iyalin da yafi iyalin shi alkhairi wa adkhilhu aljanna Allah ka sanya shi a cikin aljanna wa a'idhuhu min adhabin qabri Allah ka tsiratar da shi daga azabar qabri wa min adhabin nari ya Allah ka tsiratar da shi daga azabar wuta kaji addu'a ingantacciya mai nagartan ma'ana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan baka haddace ta ba sai kai kokari ka samu takarda ka kofe kai ta biyawa sai ka haddace yana daga cikin wato rashin daukan abubuwa da muhimmanci shine a ce ire-iren waɗannan addu'o'i mutum musulmi bai iya su ba sai an yi mutuwa yazo ya tsaya a cikin sahu ya rasa ma yaya ake da dama daga cikin mutane tsayawa kun suke sai dai abin da ya san wakati shiru kawai in an yi kabbara su wannan kuskure ne alhalin kuma duk wani turancin duniyar nan mun iya shi duk wani jawabi da national anthem da maganganu da karakaran magana da duk wani abin da bai da amfani duk mutane sun iya shi sun rike shi amma abin da zai musu amfani ba su iya ba kaga dai wannan addu'a ce daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaida addu'a ta alkhairi irin wannan idan Allah ya baka dama kai ma wani Allah kuma zai sanya mala'iku ga masu dinga maka irin وهفظ من دعائه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده. wannan ita ce addu'a da ta inganta har ila yau, daya daga cikin addu'o'in da yake yi a bayan kabbara ta hudu din. A malikiya an yi kabbara ta hudu ba a cewa komai, sai dai kawai a sallame. Wannan kuskure ne jama'a. Ana yin addu'a, wannan ta daga cikin addu'o'in da ake wanda za ta hada shi mamacin sauran mamata da wanda suke raye, wanda suke nan da wanda ba sa nan. Lafazin yana cewa ne Allahumma ghfir li hayyina, Allah ka gafarta mu wanda yake raye a cikin mu, wa mayyitin da wanda ya riga ya mutu, wa saghirina wa kabirina da yaranmu da manyanmu, wa zakarina wa unsana da mazaje da matayenmu, wa shahidina wa ghaibina da wanda ya zo wurin sallan nan ya Allah da wanda ma bai zo ba. Allahumma man ahayatuhu minna, ya Allah wanda ka ainihin raya shi a cikinmu, fa ahyihi al islam, ka ainihin wato raya shi akan musulunci, wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu al iman, ya Allah duk wanda ka tashi kashewa a cikinmu ka kashe shi akan imani. Allahumma la tuhrimna ajrahu, ya Allah karka hana mu samun ladan wannan addu'a, wala taftina ba'da, ya Allah karka mana jarabawa a bayan wannan bawa naka da ya rasu. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi, haka al-Imam Tirmidhi, haka Ibn Hibban, haka al-Imam al-Hakim a cikin musnad, riwaya ce ingantacciya insha Allah. Ina fata mun gane wannan. Daka idan kai waccan addu'a kabbara ta uku, idan kai kabbara ta hudu sai kai wannan addu'a, kuma ana so mutum yayi ne a natse yadda lafuza za su dinga fita dalla dalla, karka dinga gaggawa ba tare da ka fade su dalla dalla ba. Wa hufiza min du'aihi Allahumma inna fulan ibn fulan fi zimmatika wa habli jawarika faqihi min fitnatil qabri wa min adhabin nari fa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Wannan tana daga cikin lafuzan da ita ma aka kiyaye su, al-Imam Abu Dawud ne fitar da ita da Ibn Majah da Ibn Hibban cewa Allahumma inna fulana ibn fulani, ya Allah wannan bawa naka wani dan gidan wani, fi zimmatika yana cikin ainihin wato kulawarka ne ya Allah, wa habli jawarika yana cikin makwabtaka gare ka, faqihi min fitnatil qabr, Allah ka tsiratar da shi daga fitinar kabari, wa min azabin nari, Allah ka tsiratar da shi daga azabar wuta, fa anta ahlul wafa'i wal haqqi, ya Allah kai ma abocin cika alkawari ne, Allah kai ma abocin gaskiya ne, faghfir lahu warhamhu, Allah ka gafarta masa, Allah ka mishi rahama, innaka antal ghafurur rahim, Allah kai ne ubangiji mai gafara mai rahama mai jinkai. A wacce addu'a ta baya inda aka ce wa zawjan khairan min zawjihi jama'a, malaman fiqh musamman na malikiya suka ce in mace ce ta mutu kar a ce Allah ya canza mata miji, sune suka faɗi wannan fata wasu, kamar yadda suka ce a dinga canza zamiran, Allahumma ghafir lahu sai ka ce Allahumma ghafir laha warhamha wa'fu anha. Amma malamai muhaqqiqai sun tabbatar da duka wannan kuskure, karanta littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha, damirin anan damirin gawa ne, to gawa kuma a larabce namiji ce, kamar yadda gawa a Hausa ta mace ce, gawa ce ko da namiji ne ko da Hausa, to da larabci kuma gawa mayyitu ko namiji ne ko mace sunan shi mayyitu, da haka damirin Allahumma ghfir li hadhal mayyit ba a cewa hadhihi mayyitatu, mun gane damirin Allahumma ghfir lahu warhamu ai Allahumma ghfir lil mayyit warhamu, to almayyit suna ne na ainihin jinsin duk wani wanda ya rasu, sawa'un mace ce ko namiji ko yaro ko babba, kamar yadda gawa da Hausa sunan jinsi ne na duk mutumin da ran shi ya riga ya fita ko, ba a cewa gawi misali namiji ko duka gawa gawa ce, ko mun gane wannan, da haka babu bukatar tana da miro. Sannan wancan da aka ce a rage, da wani dalili mutum zai wa annabi wannan istidraki, da wani dalili zaka wa manzon Allah wannan istidraki, mujarradin ka iya larabci ka san damiri, yo to damiri guda nawa ne wanda ake bata shi a cikin larabci yake sabawa larabcin da kai ka iya na hawul wadi, dauki misali inna rahmatallahi qaribun minal muslim rahmatu ba muannas bane yayi kamata agreement din ya zama inna rahmatallahi qaribatu ya kamata ya zama ko a bisa wannan larabcin da muka iya na nahwul wazi mu qur'ani ne mutawatir me yasa baka ce a gyara ba irin wannan yana nan da yawa a cikin larabcin salaf a cikin qur'ani a cikin sunna waɗannan qawaid din sai ka san yanda zaka yi da su ina fata mun gane wannan yana nan burjik sai ka san yanda zaka yi da su su za a lankwasa su bi alqur'ani ba irin nahwun mutanen basara ba wanda suke naffare duk abin da ya sabawa qawaid din su da aqisan da suka yi duk abu suna da jur'a duk abin da suka fada suka samu wata aya ko wani nassi ya saba sai su ce shazi ne to wannan zangayi ne da ganganci Allah ya gafarta musu na'am wannan abin da suka faɗa akan mace lazumin shi ma akan namiji ne da sai a cire gaba ɗaya gaba akan duk wani wanda yake da aure in dai haka ne lazumin domin shi ma in ya je aljanna cewa kai Allah ka canza mishi mijin da yafi abokin zama zaujan ko wanda yafi nashi in dai lazumin abin cewa idan mace ta rasu idan ta je aljanna mijinta shi ma idan ya rasu ta riga shi mutuwa ko ya riga ta mutuwa in sun shiga aljanna za a hada su duka aljanna su zama ma'aurata ko to da haka kar a ce Allah ya canza mata miji to ba ka ga shi ma cewa ake Allah ka canza mishi mata ba Allah ka kara mishi lazumin ma'anan wannan tawilin shi ne shi ma ba zai gama da ta lahira ba kenan ko da sun shiga a bisa wannan tawilin nasu da haka kenan da cewa za ta kai to a cire wannan gabar manzon Allah bai kamata ya fade ta ba wannan shi ne mafhumin tawilin da suke kalla da kyau ka kalla dan ma'ana canzawa shine replacement to in ita ba zai yi a ce Allah ya mata replacement ba to haka shi ma bai zai yi kenan a ce wannan addu'a haka manzo Allah ya yi ta koto kowa ya bar ta haka indai annaba kake bi kawai duk wani tawili kawai ka aje shi Allahumma abdirhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min alihi wa ahlan da aka fada mutanen gidan shi in su shiga aljanna ba mutanen gidan shi bane ya kai manzo Allah ya ce a dinga mishi mutanen gidan zangayi ne ko na malamai da so sai sun kawo sai sun zama su ma suna da basma suna da thumbprint dinsu akan shari'a wallahi zangayi ne wannan istidraki ne ga manzo Allah ya kamata mu gane wannan yana nan a cikin malikiyar su iziya da risala dinnan da makamantan su duk wannan karatu yana nan akan jana'iza wata ranan an je ta'aziyya ne irin wannan da a cikin dariya wani malami ya kwabe ni ce ba a cewa haka ba a cewa kawai na rabu da shi na cigaba da addu'a ta kalluk kala da kyau gani Allah zai ba lazumin cewa in dai canji ne ba a so a yi mata to shi ma in ta shiga aljanna ya shiga ai ba za a so wannan canji ba da lazumin wannan tawili to abu manzo Allah ta shi kawai yadda yake abu mushi da miran shi kawai yadda yake ta kama ka da iya larabci da fasaha shi Allah ne ke mishi wahayi ya kamata mu ahlus sunna wannan ya zama ya shiga cikin zuciyarmu babu wani kaikayi ko mun gane والله اعلم وهو في من دعائي ايضا اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت رزقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها wannan ma al-imam abu daud ya fita da ita sai dai isnadin ta dhaifi ne bai tabbata ba duk da yake wasu malamai kamar al-imam al-hafiz ibn hajr a cikin ainihin tahqiqin da yayi malittafin takhrijin azkar amin ya ce isnadi ne hasan amma tsakani da Allah isnadi ne munkari karanta littafin dhaifu abi dauda a lamba ta 703 daga cikin nakaran shine canza wannan damirin allahumma anta rabbuha maimakon rabbu ya Allah kai ne ubangijinta kai ne ka halicce ta Allah kai ka bata arziki Allah kai ka shirye ta zuwa ga musulunci Allah kuma kai ka anshiranta kuma ka san sirri da bayyanata. Ya Allah, mun zo ne muna neman ceto, ya Allah ka gafarta ma wannan mamaci. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ikhlasi du'a'i lil mayyit. Manzo Allah yana umarni da a tsaya a tantance addu'a, ayi addu'a dalla-dalla, babu gaggawa, babu ainihin wato wasa ko rashin daukan abin da muhimmanci. Wa kana yukabbiru arba'a takbirat. Annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yin kabbara hudu ne. Wa sahha anhu annahu kabbara khamsan. Kuma ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara biyar wata rana. Wa kana sahabatu ba'dahu yukabbiruna arba'an wa khamsan wa sittan. Sahabbai ma a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna yin kabbara hudu, biyar, shida. Fa kabbara Zaid ibn Arqam khamsan. Sai dan Arqam wata rana ya taba yin biyar. Wa zakara anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabbaraha. Kuma ya ba da labarin cewa manzon Allah ma yana yin haka. Zakarahu Muslim. Al-Imam Muslim fitar da riwaya da akan haka da shi da Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da ainihin Ibn Majah, dukkanin su sun fitar da wannan hadisi na ainihin Zaid dan Arqam. Wa kabbara Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ala Sahal ibn Hunayf. Akwai sahabi Sahal dan Hunayf, Abu Thabit ibn Wahab kenan al-Ansari, babban sahabi ɗaya daga cikin ansarawa da suka je dukkanin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga Badar har zuwa ƙarke. Na daga cikin wanda basu gudu ba ranar Uhud. Ana bada labarin irin yadda aka dinga jifan shi da ainihin wato kibau yana zilliya amma bai gudu ba. Shine wannan sahabi mai kissan al-Ain, kambin ido, da wani sahabi ya mishi mai suna Amir ibn Rabi'a ko cikin Muwatta ta Imam Malik, wanda aka tarar shi ya fadi ya suma. Aka ji manzo Allah ya ce aje wancan ya kawo wandan shi, aka wanke, aka daure, aka watsa mishi ruwan, sai ya warke. Kissa ce shahararriya, tana cikin littafin Al-Imam Muslim da Imam Malik insha Allah, da isnadi ingantacce. To shine Sahal dan Hunay da ya rasu zamanin Sayyidina Ali, ya yi wa Sayyidina Ali gwamna a ƙasar Basra. Da ya rasu, sai Sayyidina Ali ya mishi kabbara shida. Da ya gama sai ya ce kanai, sai ya ce innahu badri, ce ai ba badare, dan ishara akan cewa badariyawa su suna da wata miza akan sauran mutane. Don haka duk mutumin da yake wata miza ta ilimi ko ɗaukaka ko daraja ko shahara ko wani abu makamancin haka, babu laifin an ƙara mishi kabbara akan hudu. Ana iya yin biyar, shida, bakwai, takwas, har tara. Tara shine aqsa abinda ya tabbata a cikin sunna, karanta ahkamul janayiz. Anan ma malami Ishmawi ya ce idan liman ya wuce hudu ka sallame ka tafi abinka. Ba ka yace ba za a bi malami Ishmawi akan wannan magana ba, Allah ya gafarta mishi. Idan liman ya kabbara ta biyar, kai ma sai ka tsaya a yi ta biyar, ta shida, ta bakwai. Suna kawo hadisai ne waɗanda ba su inganta ba, hadisai ne munkarai akan cewa wai ƙarken al'amari game da sallar gawa da manzon Allah yake yi shine ya koma kowace hudu yake. Wannan hadisi ne munkari, hadisi ne bai tabbata ba, za mu zo mu ji shi a nan gaba insha Allah. Sam dukkanin isnadojin shi suna da maturukai ne da mutanen da ba su kai a karbi ifradin su ba, ballantana idan sun saba wa amintattu. Da haka ana yin kabbara biyar, ana yin shida, ana yin bakwai, ana iya yin takwas, ana iya yin tara. Idan za a ƙara din, yafi dacewa a yi mara, a yi biyar ko a yi bakwai ko a yi tara. Kuma an tsaya hudu din babu laifi, shine al'amarin da yafi shahara, yafi ainihin ya dagani. Yana daga cikin abin da ya sa ma har wasu suke ganin to sauran ba su tabbata, saboda ko ina ka ji zaka tara hudu din ake yi, ko ina ka karanta zaka ji an ce kabbara hudu. Amma babu laifi dan an ƙara, sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ala ghairihi min as-sahabati khamsa. Sai kasance wa kana yukabbiru ala ahli badrin sittan, yakan yi ma badarawa shida. Wa ala ghairihi min as-sahabati khamsan, sauran sahabbai kuma waɗanda ba su je yakin Badar ba sai yi musu biyar. Wa ala sa'irin nasi arba'a, Sayyidina Ali idan kuma kai gama garin mutum ne, kai ba sahabi bane, in ya zo yi maka sallah sai yi maka kabbara. Zakara huddara kutini, al-Imam Dara kutini da Tahawi a cikin sharhu ma'anil athar da al-Imam al-Baihaqi a cikin sunan kubra duka suka kawo wannan riwaya da isnadi ingantacce daga Sayyidina Ali dan Abu Talib, Allah ya kara masa. Wa zakara Sa'id ibn Mansur, malam Sa'id dan Mansur a cikin as-sunan din shi, shi ma ya bada labari an al-Hakim ibn Utayba qala annahu qala yace kanu yukabbiruna ala ahli badarin khamsan wa sittan wa sab'an, sun kasance su sahabbai idan za su yi mabadariyawa sallar gawa sukan musu kabbara akalla biyar ko shida ko bakwai. Wa hadhihi atharun sahiha, malam yace waɗannan athar ne, hadisai ne daga sahabbai mauqufai, su ne ma'anan athar ingantattu, kuma fala mujiba lil man'i minha, babu abinda zai hana a dinga yin wannan. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yamna mimma zada ala al-arba'in, manzon Allah bai hana a yi abinda ya doro akan hudu na kabarbari ba, bal fa'alahu, kai ya ma aikata hudun, huwa wa ashabuhu min ba'di, shi da sahabban shi a bayan shi. Wallazina mana'u min ziyarati ala al-arba'i minhum man ihtajja bi hadith ibn Abbas, wadanda suka ce kar a kara akan hudu suna hujja ne da hadisin Abdullahi dan Abbas cewa anna akhira janazatin sallahu alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallama kabbara arba'an, cewa janaiza ta karshe da manzon Allah yayi to yayi magawa kabbara hudu ne. Wannan hadisin bai hake fitar da shi, amma a cikin isnadin shi akwai mutum zamu zo mu ji mai suna An-Nadhr ibn Abdurrahman Abu Umar Al-Khazzaz, wannan mutumi su al-Imam Adh-Dhahabi da Ibn Hajar sun kawo shi a cikin tafan su. Ibn Hajar yace matruki ne, Zahabi yace saqit, da haka mutum ne fadadde ba a karbar riwayarsa, shi kanshi Baihaqi ya kawo riwayar sai da yace to wannan dai hadisin an ruwaito shi ne ta hanyoyin da dukkanin su masu rauni ne, sai dai tattaruwar sahabbai akan aiki da wannan mai hudu din dalili ne akan haka. To sai a kara da cewa to an samu sahabban da kuma suke aiki da sabanin haka, shi ma dalili ne akan haka shi baki. Kuma gane wannan da kyau jama'a, sai ci gaba da cewa qalu wa hadha akhirul amraini, to koda ya tabbata ma shine na karki bai nuna shikenan an soke wancan, dan yin wannan da yin wancan ikhtilafu tanawu'in ne ba tabat bane, babu sabani a cikin su. Sai ke cewa wa hadha akhirul amraini, wannan shine karshen al'amari, wa inna ma yu'khadhu bil akhiri, ana yin amfani da na karki, fal akhiri min fi'lihi, na karki dai min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama, hadha daga aikin manzon Allah. Wa hadha al hadithu qad qala al khallal fi al ilal, wannan hadisi al-imamu Abubakar al-Khallal a cikin kitabul ilal yace akhbarani harbu dan Isma'il al-Karmani kenan, ɗaya daga cikin manyan ɗaliban makarantar Imam Ahmad, ya bani labari qala su'ila al-Imam Ahmad an hadisi abil malih an maimun an ibn Abbas, wannan hadisin kenan, fa zakara al-haditha, ya ambaci hadisin, fa qala, da aka faɗi hadisin sai Ahmad yace qala Ahmad hadha kadhibun laysa lahu aslu, yace wannan hadisin ai ƙarya ne bai da asali, inna ma rawahu Muhammad ibn Ziyad al-Tahhan, Muhammad dan Ziyad al-Tahhan shi ya ruwaito shi. To kaji a cikin hanyar ma kafin akai ga wancan nadaru din, kaji ga wani mutum wanda ke nadaru na ƙasa da wannan mutum mai suna Muhammad dan Ziyad al-Tahhan al-Yakshiri kenan, mutumin ƙasar Kufa ne, shi ma maƙaryaci ne, ɗalibi ne ga Maimun dan Mahran, ya ruwaito maganganu na ƙarya daga wannan malami mai suna Maimun dan Mahran wanda ba a samun sa a makarantar sai a wurin shi. Da haka su al-Imam al-Bukhari su Uqayli su ainihin wato Ibn Adiyin dukkanin su al-tafan su Abdu'afa na Uqayli al-Kamil na Ibn Adiyin da littafin Abdu'afa wal Maturikin na Bukhari, dukkanin su suka ce mutumin nan abun watsi ne, makaryaci ne, abun tuhuma ne, shike da hadisi. Wa kana yad'ul haditha, kajima ya kasance yana kera hadisi dan jago, dan buga hadisin ƙarya ne. Wahtajju bi anna Maimuna ibn Mahran rawa an ibn Abbas anna al-mala'ikata lamma sallat ala Adam alayhi salatu wassalam kabbarat alayhi arba'a, suka ce akwai wani hadisi ma cewa wai daga Maimuna dan Mahran din har ila yau, cewa daga Ibn Abbas wai ya ce wai sanda mala'iku, sanda annabi Adam ya rasu, mala'iku sun mashi sallah suka mai kabbara hu. Wa qalu, sai suka ce tilka sunnatukum ya bani Adam, sai suka ce da sauran ƴaƴan Adamu da aka yi jana'izar da su, to kun ga irin addinin da ya kamata ku dinga bi dangane da sallah ga gawawwakin. Wa hadha alhadisu qad qala fihi al-Asram, wannan hadisin al-Imam al-Asram shi ma ɗalibin makaranta al-Imam Ahmad yace jara zikru Muhammad Muhammad ibn Muawiyah an-Naysaburi alladhi kana bi Makkah. Akwai mutum mai suna Muhammad dan Muawiyah an-Naysaburi Abu Ali, wanda ainihin wato Bukhari yake cewa ammatu ahadithihi la yutabaw alayhi, daukacin hadisan shi ba abin shi akai. Haka Al-Uqayli da Ibn Adi sun kawo labarin shi a littafan su, suka bada labarin cewa Imam Ad-Darqutni ya ƙaryata shi. Haka Al-Imam Adh-Dhahabi ya ambata a cikin Mizanul I'tidal. Duk waɗannan wuraren zaka samu bayani akan tabbatar da wannan mutumin maƙaryaci ne, abun watsi, ba a aiki da hadisin shi. Da aka ambace shi, fa sami'tu Aba Abdullahi qala, sai Abu Abdullahi Ahmad dan Hanbali yace, inji Asram ra'aitu ahadithahu mawdu'a, na ga hadisan shi na ƙarya. Ai me hadisan ƙarya ne wannan? Fa zakara minha an Abil Malihi an Maimun ibn Mihrana an Ibn Abbas anna al mala'ikata lamma sallat ala Adama kabbarat alayhi arba, sai ambaci wannan hadisi. Wasta'azamahu Abu Abdullahi, Abu Abdullahi Al-Imam Ahmad ya girmama al'amarin wannan ƙarya, yace lalle wannan ya isa koje wajen iya tsara ƙarya. Wa qala, yace Abul Malihi kana asah hadisan, Abul Malihi da ke cikin isnadin nan yana da hadisai masu inganci. Wa atqalillahi, kuma yana jin tsoron Allah min an yarwaya misla haza, ba zai ruwaito wannan ba, shi dai wancan matsayaci ne kawai ya kira shi. Wa tajju bima rawahu al-Baihaqi min hadis Yahya an Ubayy an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mala'ikata sallat ala Adama, sai ƙara kafa hujja da wata riwaya dai daga ainihin wato Yahya daga Ubayy daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai mala'iku sun wa annabi Adamu sallallahu alaihi wasallam gawa, fa kabbarat alaihi arba'an, suka mishi kabbara hudu. Wa qalat hadhihi sunnatukum ya bani Adama wa hadha la yasu, wannan bai inganta ba kamar yadda muka ji irin shi a baya. Wannan riwayan Usman dan Sa'ad ne, shi ma ba'ifi ne, ba a karbar riwayar sa, kuma ga an ana a cikin shi ta ainihin wato Al-Hasan Al-Basri har ila yau, shine mai riwaya daga Yahya din. Sai yake cewa wa qadru ya marfu'an wa mawqufan, an taba ruwaito shi daga Ubayy mawqufi, kuma an ruwaito wata rana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To kaji irin hadisan da ake kafa hujja da su akan cewa sai dai a tsaya akan kabbara hudu kadai. Waɗannan hadisan matattu, babu yadda za a yi su muqawama da waɗancan nassosi da hadisai daga ainihin da asare daga sahabbai waɗanda suke ingantattu kamar hasken rana. Da haka duk waɗannan abun watsi ne kamar yadda muka ambata tun farko. Wa kana ashabu mu'adin yukabbiruna khamsan, ɗaliban makarantar Mu'az ɗan Jabal babban malami cikin sahabbai sun kasance suna yin kabbara biyar ne a sallar gawa. Qala Alqamatu qultu li Abdullah, Alqama yace na tambayi Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu, inna nasan min ashabi Mu'az qadimu min ash-Sham, nace da shi ga wasu mutane daga cikin ɗaliban Mu'az sun taho daga ƙasar Sham. Fa kabbaru ala mayyitin lahum khamsa, sai magansu suna wa gawa sallah kawai suka yi kabbara biyar. Irin ɗalibai su yace algata malam mun ji wasu masu sabon yin abu kaza ba mu taba gani ba. Fa qala Abdullahi, sai yace laysa alal mayyit fi takbir waqtu, kai Alqama babu wata iyaka ga kabbara da za a yi mamaci fa, kabbir ma kabbaran imamu, in dai liman bai daina kabbara ba kai ma kawai kai, in yayi biyar kai ma kai, in yayi shida kai shida, kaga sai a tsaya, in yayi tara kai ma ka tsaya a tara, ko saboda an samu abin da ya tsaidaita kuma a tara. Fa idan sarafa al-imamu fansarif, idan liman ya sallame sai ka sallame. To yanzu kaga wannan fatawa ce ta Ibnu Mas'udin, hiya aula min fatwa sahibul ashmawi, shi da yace in an yi ta biyar wai ka fita kawai a sau, haka yace, Allah ya gafarta mishi. Wannan ainihin asari na al-imamu Alqama daga ibn da ya tambayi Ibnu Mas'udin. Al-imamu ainihin Abdurrazzaq As-Sanani ya fitar da shi da Baihaqi da Ibnu Hazm a cikin Muhalla, isnadin shi ingantacce ne insha Allah. Fasl, ga wata gaba. Wa amma hadithu fi taslimi min salati al-janaza farwiya anhu annahu kana yusallimu wahida warwiya anhu annahu kana yusallimu taslimatayn, dangane da sallame sallar gawa kuma an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi sallama daya sannan yakan yi sallama biyu, sallama daya ya dan juya kamar yadda ake a sallah, sallama biyu haka dama da hagu, mun ambata a baya cewa kuma yana rike hannu kamar da ake rike hannu a gama garin sallah, amma abinda baya yi shine daddaga hannaye a wajen kabarbari, dan ana daga hannaye ne idan akwai sunkuyawa da dagawa, sallar gawa kuma babu sunkuyawa da dagawa a cikin ta. Sannan za a yi sallama daya ya halasta, za a yi sallama biyu ya halasta, duka sunna ne. Dogewa akan daya da tunanin cewa dayan bai tabbata ba shine san zuciya da rashin san gaskiya da mutane suke, amma kowanne ya tabbata. Sannan za a yi sallamar a hankali ba tare da an daga murya ba, gurgudan abinda na baya za su ci. Farawal Baihaqi wa ghayruhu min hadith al-maqburi an abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin fakabbara arba. Al-Imam Al-Baihaqi ya fitar daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magawa kabbara hudu wa sallama taslimatan wahida, yayi sallama guda daya. Wannan hadisi ne tabbatacce insha Allah. Al-Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi, haka al-Imam Ad-Darqutni, haka al-Imam ainihin Abu Abdullah al-Hakim, da isnadin da malamai suka ce kyakkyawa ne. Akwai ire-iren waɗannan riwayoyi daga sahabbai daban-daban, Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Abbas, Jabir dan Abdullahi, Abdullahi ibn Abi Aufa da makamantansu, dukkaninsu akan cewa ana yin sallama daya. Al-Imam Abdurrazzaq As-Sana'ani a cikin musannaf duka ya kawo riwayoyi daga waɗannan malamai waɗanda suka ainihin zo da ire-iren waɗannan bayanai din insha Allah. Lakin qala al-Imam Ahmad fi riwayat al-Asram hadha al-hadith indi mawdu zakarahu al-Khallal fi al-Ilal, yace sai dai al-Imam Ahmad ya bada labari, al-Asram ya bada labari daga Imam Ahmad cewa Imam Ahmad ya ce wannan hadisi ne na ƙarya, kamar yadda Khallal ya ambata a cikin al-Ilal, ya ainihin tunkude wata riwaya ce da ta zo da wani isnadi da ke dauke da wani mutum da ba a karban ainihin riwayarsa. Zamu zo mu ji magana akan shi. Wa qala Ibrahim al-Hijri, akwai Ibrahim dan Muslim Abu Ishaq al-Hijri, qala haddathana Abdullah ibn Abi Aufa annahu salla ala janazati ibnatihi, yace Abdullah dan Abu Aufa yayi magawar yarsa sallah, fa kabbara arba'an, sai kabbara hudu, fa makasa sa'atan, bayan kabbara ta hudu sai ya dade tsawon lokaci bai sallame ba, hatta zananna annahu yukabbiru khamsa, har muka fara tunanin ko zai kabbara ta biyar ne, thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi, sannan yayi sallama ta dama da hagu, falamman sarafa, yayin da ya idar kulna lahu sai aka ce da shi ma hadha, Allah shi gafarta malam, menene kuma wannan kai mara yau mu saba gani ba, fa qala inni la uzidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u, yace ni bazan kara muku daga abinda naga manzon Allah ya rayi ba, aw hakaza sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma yace musu haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi ne kyakkyawa idan an hada shawahid dinsa, kamar yadda malamai suka ce, Albani a cikin littafin da yake tahqiqi riyadus salihina ya tabbatar da haka, haka al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yayi ire-iren waɗannan maganganu a inda ya magana akan hadisin, kamar yadda saboda shi wannan mutum mai suna Ibrahim dan Muslim Abu Ishaq al-Hijri, to malamai sun raunata shi ta bangaren haddashi, layyinul hibzini, kamar yadda ainihin wato Ibn Uyayna aka ba da labari game da shi a cikin Abdu'afa'u na Bukhari da al-Uqayli yayi magana akan shi, shi ma haka da kuma al-Imam an-Nasa'i, kamar yadda ainihin wato al-Imam adh-Dhahabi ya ba da labari, amma hadisin yana da shawahid da suke kara mishi karfi wanda suka tabbatar da cewa riwayar hasanun ce bi majmu'i turuqiha, wallahu a'lam. Qala ibn Mas'ud, ibn Mas'ud shi kuma yace salasun salasu khilalin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna, akwai wasu abubuwa guda uku da manzon Allah ya kasance yana yi, tarakahunnan nasu, amma yanzu mutane sun yi watsi da su tun Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud yana rayi kenan. Ihdahunna, daya daga cikin abubuwan, at-taslimu alal janazati mithlu at-taslimi fi salati, yin sallama gagawa kamar yadda ake sallama a sallah, wato guda biyu din kenan. Wannan asari al-Imam al-Baihaqi ya ambace shi da shi da na saman, gashi yace zakarahum al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi ya ambace shi da al-Imam at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir, Nawawi ya inganta isnadojin a cikin majmu'u sharhul muhazzab, haka malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin ahkamul janaiz shi ma ya tabbatar da cewa isnadin kyakkyawa ne insha Allah. Walakin Ibrahim ibn Muslim al-Abadi al-Hijri da'afahu Yahya ibn Ma'in. Daga ji magana yace duk da yake dai Isma'il Ibrahim dan Muslim al-Abadi al-Hijri malan Yahya dan Ma'in ya rawata shi. Wan Nasa'i da Imam Abu Abdurrahman an-Nasa'i wa Abu Hatim da Abu Hatim al-Razi Allah gafarta musu gaba daya. Wa hadithuhu hadha wannan hadisin nashi da ka gani qad rawahu الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال الإمام الشافعي يا بتدشي يتي كبر عليها أربعا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يوم قاوة كبره ثم قام اوكي سوري ابن أبي أوفاقه ثم قام ساعة سنة يتأيات أول لوكتي فسبح به القوم سيموتا نسكا مي تسبيه سمان سكوى رب كنواني فسلم سنة سيسلمي ثم قال sannan sai yace kuntum tarawna anni azidu uzidu ala 40 da kuna tsammanin zan kara muku akan hudu ne wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara 40 alhalin kuma na ga manzon Allah kabbara hudu yake yi wa lam yaqul bai ce a wannan riwaya ta Shafi'i ba thumma sallama an yaminihi wa shibarihi ba a bada labarin sallamar dama da hagu ba ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك شيما ابن ماجه يفتد da shi ta hanyar muharibi daga ainihin wannan hanya irin haka walam yaqul thumma sallama an yaminihi wa shimalihi shima bai ce sai ya sallama ta daman shi da hagun shi ba kaga wannan riwaya ta Shafi'i da ibn maja babu muhallin shahid din a cikin ta kenan wa zikru salami an yaminihi wa an shimalihim farada biha sharikun anhu yace ambatan sallamewa dama da hagu to Sharik ibn Abdullah shine ya kadaita da ambatanta daga shi wannan malami qala al-Baihaqi Baihaqi yace thumma azahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallama fi at-takbir faqat aw fi at-takbir wa ghairi sannan kuma sai ya zo ya kawo riwayar marfu'iya cewa kabbara kadai ko kuma kabbara da ma abinda ba kabbara ba bayani akan kabbara hudu da kuma sallama biyu a wata riwaya kuma bayani akan kabbara hudu kadai qultu ni ko malam ibnu qayyim al-jawziya sai nace wal ma'ruf an ibn abi awfa khilafu zalika abun da yake sananne sananan labari daga ibn abi awfa akan haka to ya saba wa wannan abun da shariku ibnu abdullahi ya tabbatar a riwayarsa annahu kana yusallimu wahidatan cewa ya tabbata yana yin sallama daya maimakon biyu da ake so a tabbata ana zakarahul imamu ahmadu anhu imamu ahmad ya bada labarin haka daga abdullahi dan abu aufa qala ahmad ibn al-qasim qila li abi abdullahi atarifu man min ahadin min as-sahabati annahu kana yusallimu al-janazati taslimataini allah shigafarta malam shin ka san wani sahabi wanda ya kasance yana masallar gawa sallama guda biyu qala la Imam Ahmad yace ni dai ban sani ba walakin an sittatin min as-sahabati annahum kanu yusallimuna taslimatan wahidatan khafifatan an yamini amma ina da labari cewa akwai sahabbai har guda 6 waɗanda suka kasance suna yi magawa sallama guda daya a ainihin takaice ba tare da sun daga murya ba fa zakar ibn Umar wa ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Wasilah ibn al-Asqa wa ibn abi aufa wa zaid ibn sabit ya ambaci wadannan malamai cikin sahabbai mutun 6 abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abu huraira wasilah ibn al-asqa abdullahi dan gidan abu aufa da kuma zaid dan sabit allah ya kara musu yadda gaba daya wa zada al-baihaqi sai baihaqi ya kara da ali ibn abi talib wa jabir ibn abdullah wa anas ibn malik wa aba umamata ibn sahal ibn hunayf fa haula'i asharatun min as-sahaba malan yace kaga sahabbai guda 10 wa abu umamata da kuma abu umama adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa sammahu bismi jaddihi li abi li ummihi abi umama an ce ma ya riski manzon Allah ko manzon Allah ne ya sa mushi alkunyan nan irin ta kakan shi na wajen uwarsa shine wane as'ad ibn zurara wannan babban sahabi ɗaya daga cikin sahabban tawaga farko da suka je makka da gaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina dan ya zauna tare da su ya bar Makka inda ake uzurta mishi
As'ad ibn Zurara to jikan shine wanda ashi mace ta yi aure ta haifa shine manzo Allah ya mai sa mai suna Abu Umama kuma yaro ne karami sanda manzo Allah ya rasu shi ma abin da yake kenan wa huwa ma'adudun fi sahabati wa min kibar at-tabi'ina ana kirga shi cikin sahabbai ko kuma cikin manyan tabi'ai ina fata mun gane wannan aqallu ahwali a ce babban tabi'i ne to shi ma yana yin sallama ɗaya ne wannan kamar in ka lura Ibn al-Qayyim duka yana ta yin lauya ne fa ga malamin su Ibn Taymiya da Ibn Taymiya yace ba a yin sallama biyu ko mun tuna tun daga nan ne ya dauko wannan zancen tiryan tiryan yana so sai dai ya tabbatar da lalle lalle sallama ɗaya ake to gaskiya ne ana sallama ɗaya kuma gaskiya ne ana sallama biyu dan ya tabbata a cikin hadisai ina ƙara mana ishara dai akan wannan littafi na ahkamul janaizi wa bid'uha ta malam Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya gafarta musu gaba daya da ka ana yin sallama daya ana yin sallama biyu abin da zai baka mamaki yanzu wani dan irin izalar bushawa din nan da ya ji wannan to ya samu hujja ba fa san karatu Ibn Taymiya amma tunda yanzu ya ji sun dace da shi to shikenan ya samu hujja ai sallama daya ce ma ai wani ma ya ce babu a ya tabbata akwai mu ji tsoron Allah abin da ya tabbata kawai a bar shi ya tabbata wanda bai tabbata ba shine za a yi ta maganganu akai amma ya tabbata manzo Allah yana yi to kamata ya yi duk musulmi musamman wanda yake kurarin yana bin sunna bai kamata a same shi abu ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya zama yana da wani ikhtiyari daban ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri in dai mutum mu'mini ne da gaske to bai kamata a ce Allah da manzo su hukunta abu ya zama shi kuma yana da zabi daban ba akan kowane irin abu ne kuwa sawa'un a addini ne a mu'amala ne a ibadoji ne a aqida ne a manhaji ne duk abin da aka ce annabi ne yace kaza to karka ne muka rage mishi fadi manzo Allah yace kullu bid'atin dalala ko to ka batta a matsayin duk bid'a dalala ce karka ce akwai wata hasana kayo manzo Allah isdiraki ne wannan ba karamin hadari bane hakanan manzo Allah yana yin sallama biyu to ka bar shi yana yin sallama biyu haka wajen waccan addu'a manzo Allah ya ce abdurhu zaujan khairan min zawjihi ka bar shi kai a haka ba kai Allah ya aiko ba shi Allah ya aiko Abubakar abin da ya gaya wa Umar kenan yace ina ruwanku da ake rigingimin nan na sulhu Hudaybiya kai yayi zafi suna ta tada kayan baya saboda zafin usalanci sai na Abubakar yace ya ja Umar gefe yace ba ruwanka shi Allah ya aiko shi ake ma wahayi duk abin da ya yarda haka Allah yake so ayi to wannan ya kamata ya ishi musulmi Allah ya tsare mu na'am 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 kamar yaya cewa dole sai dai ita au a karanta surori masu dan alamar rahama to ban san dalilin su ba wallahi ni ban taba karanta wannan ba mallan shitu kai ne expert akan janaiza akwai wani hal min bayyana hal min sultanin fatukhrijuhu lana ni ban san inda aka ce a karance in an zo sallar gawa akan suratul fatihi da wace ma hal ata ka hadisul gashiya to ala ban tashin kiyama ne wannan ba wani sauki a ciki da ma ar-rahman suka ce duk labarin aljanna ne kawai duka ni'ima ce ko babu wani dalili akan haka duk abin da ya sauka kawai za a karanta duk qur'ani qur'ani abin da zai bi bayan addu'o'in shine abin da zai mamu mucin amfani insha Allah wannan karatun Fatiha da karatun salati duka muqaddima ne na yin addu'a wancan karatun Fatiha kamar da Bukhari Hujja da ita dan ta tabbatar da cewa wannan addu'a sallah ce ba ga magarin addu'a ba ce da haka dole sai da alula da kallon gabas da sauran sharuɗa wannan salatin kuma saboda duk inda za a yi addu'a na daga cikin neman shiga a wurin Allah dan Allah ya kanshi addu'a ka fara da salati da haka ake yin ta a bayan sallah ake yi a cikin tahiyya dan zaka biyo baya da addu'a ake yi a cikin bayan kiran sallah amin zaka biyo da addu'a to kai salati haka kuma duk wani yanayi da kake so Allah ya saurare ka to lalle kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam na'am na'am
shi manzon Allah ta mai yayi Abu Umama da
As'adu sunan kakan shi kenan sunan shi kuma da manzo Allah ya sanya mishi irin sunan kakan shi gashi nan sammahu bismi jaddihi da yasa mai sunan kakan sai kuma alkunyar ta bishi sai ana kiran shi da alkunya Abu Umama a'a ba ma gashi karara sammahu bismi jaddihi li ummihi Abi Umama As'ad ibn Zurara ya sa mishi duka sunan ne As'adu kuma As'adun ana mishi alkunya da Abu Umama sai zama da sunan da alkunyar duka sun tafi gare shi wa amma raf'ul yadaini fa qala ash-Shafi'i turfa'u lil athari daga hannaye fa da ake yi a wurin kabbara al-Imam Shafi'i yace za a dinga daga hannu saboda nassi shine ma'anan al-athar wal qiyasu ala sunnati fi salah da kuma kiyasin da rai akan sunna da ake da ita ta sallah yau da kullun fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin kabbaraha fi salati wa huwa qa'imun dan manzo Allah ya kasance a duk wata kabbara da zai yi a tsaye to yana daga hannu sawun kabbara harama kabbara tafiya ruku'u kabbara dagowa daga ruku'u kabbara tafiya sujuda da kabbaran bayan gama tahiyar farko in ya miƙe ko kafin ya miƙe duka waɗannan wuraren sa daga cikin azaim na wuraren daga hannu ko to wannan shine kiyasin Imam Shafi cewa daga hannu yayi aure to inda malamai suka ce wannan kiyasin ba daidai bane shine saboda yanayin biyi daya ba kaga wancan akwai al-khafdu war-raf'u akwai rankwafawa akwai dagawa sallar gawa kuma babu wannan gaba daya da aka babu daga hannaye a bayan kabbara farko kamar yadda a sallar idi ba a daga hannaye a bayan kabbara farko dan ba khafdu ne da raf'u ba ko mun gane Shafi'iyya sun tafi akan wannan a dinga daga hannaye haka Hanafiya kamar yadda muka ambata a dazu tare da cewa su Hanafiya kamar yadda Ibn Hazm ya musu raddi a cikin muhalla cewa su fa a sallah ta yau da kullun basu ma yadda daga hannayen ba nan kuma sun ce a daga a inda aka samu nassi ana dagawa sun ce a'a dan sun ce motsi ne anan kuma babu nassi sun ce a daga a karanta littafin Ahkamul Janayiz ha ila yau da muhallata Ibn Hazm da littafin Majmu'u Sharhul Muhadhab zaka samu bayani duka akan waɗannan maganganu game da cewa ba a daga hannaye a bayan kabbara farko jama'a mu kula mu gane bayan kabbara farko hannunka zai tabbata ne kai akan kirjinka kamar yadda ka saba kabdu duk kabbara an yi sai ka sake yin kabbara ba tare da an daga hannu ba idan aka yi kabbara ta farko aka daga hannu shikenan sauran babu daga hannu qultu ni malam Ibnul Qayyim sai nace yuridu bil athari ma rawahu ibn umara wa anas ibn malik annahuma kana yarfa'ani aydihuma kullama kabbara al janaza an ruwaito daga anas dan malik da abdullahi dan umar kuma da isnadi ingantacce kamar yadda bayhaqi ya ambata cewa waɗannan sahabbai guda biyu sun kasance suna daga hannayensu a wurin kabbara kowace a janaiza ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول التكبير اما شي ده منزان الله abunda aka ambata kawai cewa yakan daga hannu ne a kabbara farko wayada al-yumna ala al-yusra sannan ya sanya hannun shi na dama akan nagu yayi qabdu zakarahu al-bayhaqi fi sunan al-imam al-bayhaqi ya ambaci wannan a cikin sunan da aka ha a sallar gawa qabdu yake jama'a wannan irsali na hannu wannan sakin hannu da mutane suke ga mutun ya tsaya kawai kamar ya zo yana jiran mota wai da sunan yana sallah wannan ba sallah bace ya saba wa sallar duka annabawa da suke sallah jama'a kuma abun baki suke a ce yanzu wasu ahlus sunna su mai da wannan shi'ar din su da shi ake bambance su ba daidai bane wannan san zuciya ne ba daidai bane ya kamata ɗan uwan ahlus sunna su daina wannan ba daidai bane su dawo cikin hayyacin su dan kawai kana fada da wani fadan siyasa bai kamata abinda kai da shi kun san addini ne kawai sai kuma wani ya daina yi ba dan ka ba wani haushi jama'a wani irin bala'i ne wannan ya kamata ɗan uwan ahlus sunna musamman ɗan ahlus sunna ɗan jos da ake cewa su daina wannan abun ba daidai bane ba su da wani sultani daga annabi akan wannan an samu wani a cikin su da ya zangayi rubuta wani littafi ya taba dan abun da ya ga dama wai yana so ya tsayar da hujja akan sadad da suke cewa zai tsayar da hujja akai daga cikin hujjojin shi abun mamaki wai hadda hadisin nan da manzon Allah yake sallah runguma da umamatu ya daura ta akan wuyan shi dinnan kun tuna hadisin yana cikin Bukhari ko sai ya ce to kaga kenan idan mutum yana sallah ya sanya wata yarinya akan wuyan shi, to lalle dole sai dai dinga yana rike ta, ba zai tsaya kawai sa hannu a kirji ba. In ya sa hannu a kirji ba zai yi balance yadda ta zauna ba. In wannan kaga ai taqawul ne kawai wannan, kuma wannan shine siffar sallah ta yau da kullun. Wannan wata siffa ce da ta bujiro saboda wata larura, yarinyan ta makalkale mishi har sai daidaita, hatta daura ta din da yayi larura ce. In yace haka lazumi haka, in za su sallah sai su dauko yayin su dinga daura su a wuya su dinga yadda annabi yake. Ko mun gane wannan da ke jama'a? Kaga wannan ai wata sura ce wanda koda yayi haka a ranan ba ta zama dalili akan hukuntawa ba. Da kuma dalilai ga magari da aka saba kawowa cewa hadisin musiu salatihi, hadisin wani ya siffanta sallah, babu bayani akan qabdu a ciki. Wannan ma rashin fahimtar qawaid ne na karatu. Ibn Hajar da yazo kan waɗannan hadisai a cikin Fathul Bari a Kitabus Salati, bayan da ya kawo sai yake cewa babu wani hadisi kwaya ɗaya da siffanta sallah 100%. Kowanne mai bada labarin sallah yana bada labarin abin da yake gani yana da muhimmanci ne a lokacin labarin. Don haka sai an hada hadisan gaba ɗaya, sannan za a samu kyakkyawar siffa ta sallah. To wannan hadisin na Musiu Salati, zaka kuma akwai abin da kai da kake ƙaryata qabdu kana yin shi kuma bai cikin hadisin. Ai na ka samu shi. Misali a hadisin babu labarin tahiyya, kuma ana yin tahiyya a kowace sallah. Yanzu kai ma mai wannan magana sai a ce maka to ya nuna cewa tahiyya tunda bata a wannan hadisin babu ita kenan. Zai ce a akwai ta. Ai na ka samu ta. Zai ce akwai ta a wannan hadisin. Sai a ce wannan shi ma akwai shi a wannan hadisin. Kawai logic din kenan. Amsar da ya bayar ita za a bashi. Amma lil asafi shadid ba karatu suke ba. Waɗanda aka ce wa malamai a cikin su na rantse da Allah da raina yake hannun shi, ba su yi karatun da ya kamata a kira su malamai ba. Sai dai in the Nigerian context. So Nigeria daula ce mu mayyaza bi kullul maqais. Duka abin da ake awo da shi a duniya na ilimi, na cigaba, na sarauta, na addini, na rayuwa, na zaman lafiya, na corruption, duka definition din su a Nigeria daban ne. Ba haka bane? Duk wani abu a Nigeria ana defining din shi differently daga da ake defining a sauran duniya. To da haka za a iya defining malanta ma differently, sai dai a haka. Amma in dai a inda ake standard ilimi ne na duniya, to waɗannan da ake cewa malamai a ƙasar mu fa ba su ma kai masu share malaman nan wato bololin gidansu ba, ba su kai ba. Irin wanda za a ce a Najeriya mufti ne, ya za a ka gwada shi da irin Usaimin, ya za a ka gwada shi da irin Bimbaz, irin Albani, irin Salihul Munajjid, irin Fauzanul Fauzan, irin su Madakhali Sarabi'u da makamantansu. Yanzu kana kan tallafin Usaimin jama'a, ka dauki kawai sharhi ga da salihina, in ya dauki hadisi daya ya dinga magana akan shi yana fitar da ilimi akan shi, sai ka ce kamar aljani. To waɗannan fa su ne malamai a zamanin nan. To mu kuma ga irin namu, Allah shi kyauta. Qultu, yace wa fi sunan Tirmidhi, wa fi Tirmidhi min hadis Abi Huraira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra fi salatil janaza. Ya zo a cikin sunan ta al-Imam Tirmidhi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannun shi na dama akan nahagu a sallar gawa, wa huwa da'ifun, amma wannan riwaya ce da'ifiya, bi Yazid ibn Sinan ar-Rahawi, saboda raunin Yazid dan Sinan ar-Rahawi. Da haka shi game da qabdu a sallar gawa ana aiki ne kawai da umumin nassoshi cewa in dai sallah ce to qabdu ake yi. Karanta dai ahkamul janayiz ta Albani. Faslun, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama idza fatathu as-salatu ala al-janabati salla ala al-qabri. Na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan sallar gawa ta kubuce mishi bai mata ba, sai je yayi sahu da mutane a bakin kabarin, sai mata sallah. Fa salla maratan ala qabrin ba'da laylatin, ya taba yin sallah ma wani kabari bayan an kwana daya da rufe gawa. Wa maratan ba'da salasin, wani lokaci ma bayan kwana uku ne, kamar yadda Baihaqi ya rawaito. Wa maratan ba'da shahrin, wani lokaci kuma an samu bayan wata guda, shi ma wannan Baihaqi ya rawaito, sai dai riwaya ce mursala daga Qatada, daga ainihin Ikrima, daga Ibnu Abbas, daga Qatada ko daga ainihin Qatada daga da Ikrima, akwai irsali da yazo a cikin ta. Wata rana kuma an taba ruwaitowa cikakke, wallahu ta'ala alam, wato duka dai yakan yi. Wa lam yuwaqqit fi dhalika waqtan, bai ce ga iyakar tsawon aqsa mudda da za a iya maimaita sallar ba. To shine da aka zo nan, in ka karanta a cikin akamul janayi sai mal albani yace wannan ya kebanci liman ne babban liman chief imam saboda sauran sahabbai ba a sami ba samu suna koyi da manzon Allah akan wannan cewa idan sun rasa sallar gawa su ma su je su ba amma shi a matsayin shi na babban limami idan ya rasa to yana iya zuwa yi sannan a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addu'a shi ta musamman ce ga gawa in ka karanta kissa dake cikin Bukhari ta wannan mata dake shara a masallaci sahabbai sun ga cewa wannan matar ba wata tsiya bace a cikin mutane dan me manzon Allah yana bacci za a tashi shi zai wata talaka sallah kawai sai suka je suka yi sharp sharp suka gama mata sallah to Allah ya yi nufaita da falala da samun daraja da manzon Allah ya kasance dama yakan yi tafakkudi ya ce ina wani in bai da lafiya ya je ya gaishe shi in an mishi mutuwa ya je ya mishi ta'aziyya duk ya tabbata manzon Allah a cikin majalisin shi duk wanda bai gani ba zai ce ina wani sai ai bai yayi tafiya ne to ina neman shi in ya dawo ina wani ai bai da lafiya sai ya je ya gaishe shi ina wani ko wanda akwai wani wanda haka ya faru a cikin hadisin ainihin Bukhari da Abu Dawud da in ba na manta ba wanda yana da wani yaro ne da yaron ya mutu sai ya shiga cikin damuwa gaba ɗaya ba ma ya fitowa ya daina fitowa gaba ɗaya saboda bakin ciki manzo Allah ya tambaya aka ce ai dan shin nan da yake zuwa da shi kullun ana zama anan ana fira ai ya mutu ai ce yana ina ce ba ya fitowa manzo Allah ya ji har gida ya mai nasiha sannan kuma ya gaya mai cewa zabi ne ko da yaron ya girma a gabanka ko kuma ya riga ka mutuwa ka tadda shi a kufa aljanna ya shiga da kai aljanna wanne ka fi so yace na fi son na aljannan ce to kai hakuri haka wata mata ita ma irin wannan ya faru da ita danta guda daya ya mutu hankalinta ya tashi Abu Dawud ya fitar manzo Allah ya je har gida ita ma yayi sallama aka mai iso ya shiga mata wa'azi har ta fara mishi irin na mata tace ya manzo Allah ba zan yi bakin ciki ba da kenan kwaya daya ya mutu a ce ba zan yi bakin ciki ba ce gida ya hakuri ya babata hakuri ya mata addu'a to da annabi ya tambaya game da wannan mata sai aka ce ai ta mutu tana ina suka ce ai mun mata sallah cikin dare kar mu takura maka sai ce a kai ni kabarinta da aka je kabarin ya tsaya ya sake mata sallah sahu na mutane sahu uku a bayan shi sannan ya ce kuma da mutanen makabartan nan suna cikin duhu Allah ya haskaka musu saboda sallar da ne mata kaga ta samu karama ita da sauran mutanen don haka amma a aikace ba a samu sahabbai suna maimaitawa kamar yadda manzo Allah ne mai ta dinnan ba da haka limamin gari ko sarkin gari na musulunci ko wani jagora a cikin al'umma wanda shine babban liman idan ya samu kanshi a yanayin da an yi wata sallar gawa baya na kamar misali yanzu dinnan da ake tafiya aikin haji duk malamai sun tafi aikin haji ko za su tafi ko sai ya dawo ya ji an cewa na ya mutu sai ya ce a kai ni kabarin shi sai mai sallah ko kuma bai da lafiya ne limamin ko ba a sanarwa ba ta kai gare shi ba ko ya tafiya ko makamanci haka babu laifi in ya je kan wannan kabari ya sake yi ma wannan gawa sallah ko da bayan wata ɗaya ne ko da bayan shekara ne ko da bayan kwana ɗaya ne ko da safa aka yi da la'asar ya je duka wannan babu tauƙiti insha Allah shi ne aka ce in dai shi liman ne babban liman ba dan wai gawa tana da alaka da shi ɗa ko uba ko mata ko uwa ko makamanci haka ba babu wannan limami ne kawai wanda yake banta gare shi shugaba na addini na al'umma na sallah ko mun gane na'am ranan nayi magana nace shugabannin izala ba shugabannin musulunci bane wani ya ji haushi yayi min magana nace gaskiya ne ai wasu kungiyoyi ne a cikin musulunci idan kai kana cikin kungiya to su shugabannin ka ne in kai kana cikin kungiya ko in baka ciki ba kana cikin musulmai ba dole sai ka shiga wata kungiya zaka zama musulmi ba ka zama dai musulmi mai bin Allah kawai waɗannan kungiyoyin an yi lokacin da misali a nan kasar in kai sallah a masallacin su za a ce baka da sallah malamai suna bada fatawa kan haka yanzu kuma su ma kungiyoyin suna bada fatawa kan haka cewa masallacin ba nasu bane babu sallah wa tilkal ayyamu nudawiduha bainan nas to wake da sallah kenan ko mun gane wannan ai yanzu ina kan magana ta shugabannin kungiyoyin izala shugabannin kungiyoyin izala ne kawai shugaban izala shugaban izala ne shugaban fitiyaru shugaban fitiyaru ne da haka ma yake ce mishi shugaban kaza da sai a ce kawai shugaba ai italaki ko a ce shugaban musulmai idan kai kana cikin kungiyar kuma kungiyar alkhairi ce dan ka shiga babu laifi idan ka baka ciki ba dole bane sai ka shiga kungiya dan bai tace asalin musulunci ba in kana ciki sai shugabance ka in baka ciki ku hulɗa da shi gwargwadon hulɗa da kake da duk wani musulmi wannan yafi zaman lafiya in aka ce duk sai mun shiga kungiya za ta yi bindiga jama'a ta yi mana kadan mu duka musulmai za ta fashi ku mun gane wannan na mu aike magana
misali
dan
mutum ya
rasu eh na'am
shi kuma sai ku a kai shi na
rubai eh shi dan me shi wanda ya mutu ahlus sunna ne to asali bai kamata su bayin dariƙa su mai sallah ba inda shi ahlus sunna ne sai su zama da an yi mutuwa su zama suna gaba su hijacking idan aka bata yu babu laifi dan limamin sa ya je wannan sallah a makabarta din amma aslan in mutun ya mutu yana ahlus sunna kar a bayin dariƙa su istiwadi akan gawo shi kar a bari saboda ba su ma iya sallar gawa ba jama'a kuma suna yin sharri da rashin mutunci akwai wanda suka ce sai sun kada mishi mandiri a gawar shi saboda sun san bai san mandiri sai a sai su dauko mandirai nan da nan su gasa su su ci gaba da kadawa wadanda su ba gawa haushi da sauran jama'a wannan irin neman fitina ne wannan jama'a na ruwan gawa da jan haushi ba tukuna ai kuke ba kanku haushi mali durhi mai mayitin ilamu go da haka abin da ya kamata aslan kar a basu amma an ga yaki yuwa suna da haimana ko suna da sojoji ko suna da sultani to a basu su yi din daga baya sai a je a sake mishi sallah akan kabarin shi babu lifi wannan insha Allah na'am boka in ya mutu ya tabbata boka ne sai a nemo yan shi boka yi su mai janaiza ko kuma wasu yan iskan gari eh a baka da boka in dai boka ne ya tabbata boka ne ba wai kawai isha'a ba ai ba musulmi bane kafiri ne da ka ba ruwan musulmai da mishi sallah sai a nemo yan uwan shi bokaye ko wasu wanda ba su san mutuncin kansu ba kamar sai a je gidan kallon kwallo ko a ce da Allah ku zo gagawa ko bakin sulma haka ko yan daudu sai su zo su mai sallah amma mutanen kirki ka gansu a gun wannan sallah eh kar a ganka a gun sallar boka kuma ko babanka ne kwarai kuwa za ka iya magawa sallah fiye da ɗaya ya tabbata shi ma a sunna in aka yi wasu za su ƙara yi za ka iya ƙara biyu a yi manzo Allah ya yi magawa Hamza sallah wajen so 70 yana nan a cikin Bukhari da haka za a iya ƙara wa gawa sallah tare da kai tambayar da yake shine idan an gama sai ga limami zai ƙara yi ko akan makabarta aka tafi da kai sai a yi da kai dan su waɗancan ai su suka yi annabi kan kabarin kuma su suka yi sahu ya sake yin sallah da su wa alaikum salam mata na yi wa gawa sallah a cikin gida idan an gama mata sallah sai a kai musu su yi ko kafin a yi mata ya tabbata hadisin Aisha da ke cikin Sahih Muslim ha aka ratsa da gawa ta cikin masallaci wasu suka fara korafi da haka ya tabbata ana iya kai mata gawa su yi mata sallah in sun samu mai jajircewa a cikinsu ta shiga gaba kaɗan ka ta shiga gaba sosai ta musulmanci in babu wannan jajircewa sai su tsaya a sahu gaba ɗayansu kamar mamu kowa ya tashi duka wannan ya tabbata a cikin sunna abinda dai wani yayi da aka fara yi yanzu shine wai mata an zo sallar gawa su ma su fito su ma su ja sahu to wannan ba daidai bane baya cikin sunna jama'a kuma kar ku fara kawo mana shi anan zariya garin sunna har ya zama mana al'ada daga baya zo ai ta fada da abu mata ku ji tsoron Allah ku dinga yi gawa sallah ne a cikin gida yawwa a cikin gida kafin a fito da ita ko kuma bayan an game mata sallah sai a ce to ana buƙatar za a kai wa mata su sai zama kun shirya sai a shiga muku da ita sai a yi mata sallah dan zai yi wata kila wata gawa ba a cikin gida aka mata wanka ba ko kuma inda aka mata wanka daban da inda zai ishe su yi sallah wata farfajiyar wani gida ko wani tegi ko makamancin haka a takaice dai zama abin ana yin shi dai a tsare babu hayaniya babu tashin hankali wato matsalar gawa shine kowa fa kowa bai fatawa ne akan gawan ka lura kowa kawai yana ganin shi ma ya isa da ita shi zai ce ayi kaza ko ka ayi kaza to haka samu masu sabanin ra'ayi ko wanda yake ganin dole sai an yi nashi yanzu sai a tada hayaniya in aka zo wuri da ma in ka san kai ba kai ne shugaba al'umma ba kai ba kai ne waliyin gawan nan ba ai maka wasiya akan wani abu ba sai ka tsaya sai abinda aka ce kai in an ce mana bismillah sai kai in ba a ce ba kai ka tsaya in abinda zaka iya yi ne wanda ba sai ya jawo fitana ba sai kai amma za ka kowa so yake a ce a aje anan a'a ba ta yi ba a'a ta can za a aje a'a kabarin yayi bai yi ba ƙara ƙasa nan duk wannan mutane ne sun iya shishigi kuma galibin su jahilai suke wannan shishigin mafi yawan su da za a ce zureban ƙwarya ta ai na karanta wannan yace a ai ni musulmi ne kai musulmi ne baka authority kai ka faɗi wannan ai ka dan Najeriya ne me yasa baka bai baka authority ka ce kai shugaban ƙasa ne zaka dinga ba doka ba ai ka dan Najeriya ne na'am eh na'am kuma da eh abin da ya kamata idan an gama sai a kai musu bangaren mata fisi dan shine asali amma an bu ba za a ce bata yi ba ko in sun bi ba za a ce bata yi ba amma abin da ya kamata idan an gama sai a ce to akwai bangaren mata bara a kai musu idan wannan shine asali kullum mu kiyaye yin abu yadda yake dan da akwai bukatuwa izuwa ga haka a tun farkon musulunci da an yi haka dan a lokacin matan suna zuwa masallacin sallolin yau da kullum ma ba irin yanzu da ma ba su cika zuwa ba sai da tahajjudi da ashanko amma ba ai hakan ba to duk abin da ya zama zai yiwa ya faru a zamanin sa annabi da sahabbai sai ba su yi shi ba ya nuna ba haka ya kamata ai abu ba addini bane kenan ina fata mun ganya daga cikin kaidojin usulu abin da yake mai yiwa ne da sun soyi suna da tsaka da yanayin da za su yi suka kin shi to abin shi yafi shine ake cewa sunnatut tark sunna ta barin abin da ba a yi shi ba.